Gadan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke waso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma viewway Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan viewwayhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji rahoto kan matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da tuhumar babban alkalin ƙasa. Suleiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana, kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu ba ya kuma kiri. Wani dan kunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij da ke arewacin ƙasar Siriya, kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu, lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Siriya. Kungiyar IS ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya Laraba, kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta a Siriya wanda ya auna sojojin Amurka da ke sintiri da kuma rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta. Lokacin wato likitoci a Manbij sun faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin Amurka biyu ɗan take. Jama'an rundunar Syrian Democratic mai samun goyon bayan Amurka sun ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni a wani asibiti da ke makwabciyar Iraki. Wata sanarwa da ma'aikatan sojin Amurka ta fitar da yammacin jiya Laraba na cewa an kashe wani farin hula da kuma wani ɗan kwangila a ma'aikatar tsaro a cikin wannan harin, kana wasu sojoji uku kuma sun ji rauni. Firaministan Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya akan kuri'an rashin amincewa da aikinta ko kuma shugabancinta da aka kada a majalisar kasar jiya Laraba, wani ɗaya bayan da wakilan majalisar suka kada kuri'a kan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit, inda waɗanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagarumar nasara. Bayan ta sha da kyar a wannan kuri'a, May za ta samu daman ci gaba da maida hankali akan wannan batun Brexit a majalisa. May tana da lokaci ya zuwa ranar Litinin ta gabatar da sabuwar shawara ga majalisar wakilai, amma kuma ba a san takamaiman abin da za ta gabatar ba. Jim kaɗan bayan kuri'u 325 da suka bata nasarar ci gaba da aiki akan kuri'u 306 na waɗanda ba sa ra'ayinta, ta gayyaci shugabannin jam'iyya domin ganawa akan batun ficewar Birtaniya da yammacin jiya Laraba. Kafin kada kuri'a, May ta faɗa cewa Birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris. Ta kuma ce kungiyar tarayyar Turai ita kadai ce ke da alhakin tattaunawa akan ƙarin wa'adi idan an tsara ficewar. Fadar White House ta ƙara yin wani hasashe akan irin asara da tattalin arzikin Amurka zai huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na 27 ba tare da wata alamar takaddama tsakanin shugaba Donald Trump da jam'iyyar Democrats akan buƙatar shugaban na kudin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico zai zo ƙarshe ba. Mai baiwa Trump shawara akan tattalin arziki Kevin Hazard ya ce tattalin arzikin Amurka ya yi asarar rabin kashi ɗaya saboda rufe gwamnati, lamarin da ya hana ma'aikata 800,000 zuwa aiki ko kuma su je amma ba a biya. A hali da ake ciki kuma, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta yi kira ga Trump da ya dakatar da jawabi da zai yi wa ƙasa a ranar 29 ga watan Janairu a gaban majalisar ƙasar har sai ya buɗe gwamnati a ƙarshen wannan mako ko kuma ya gabatar da jawabinsa a rubuce, wani tsarin da shugabannin Amurka suke amfani da shi sama da shekaru 100 da suka shuɗe. Pelosi ta bayyana damuwanta ne ga sha'anin tsaro, tana mai cewa ba a baiwa ma'aikatan leƙen asirin Amurka da ma'aikatan tsaron cikin gida kuɗin gudanar da ayyukansu ba a wannan rufe gwamnatin da aka yi. Ita kuwa sakatariyar jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ya gana da rukunin 'yan Democrat da ma 'yan majalisa na Republican akan buƙatarsa ta dala biliyan 5 na gina katanga. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, saura kaɗan Majalisar Dattawan Amurka ta amince da aniyar gwamnatin Trump na ɗage takunkumai akan wasu kamfanonin guda uku masu alaka da wani ɗan kasuwar Rasha, Oleg Deripaska, wanda shi kuma ke da alaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Yan Republican 11 a Majalisar Dattawa sun mara wa Democrat baya a yunkurin ƙarfafa takunkuman akan kamfanoni guda uku, amma kuma haɗin gwiwansu bai tasiri ba saboda sun samu ƙuri'u 57 bisa ƙuri'u 42, amma duk da haka suna da buƙatar ƙuri'u 3 su cimma buƙatarsu. Yan majalisa da dama ne suke neman sanin dalilin da ya sa ma'aikatar bitar malin Amurka take niyyar ɗage takunkuman da aka kakaba wa kasuwancin Deripaska da kamfanin Rasul da kuma kamfanin wuta da ake kira Aerosave Energy a matsayin martani na mamaya da Moscow ta kaiwa yankin Crimea a Ukraine shekarar 2014.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, ma da labarin mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, inda ake ci gaba da tsokaci dangane da gurfanar da babban alkalin kasar gaban kwamitin da'ar ma'aikata. Lamarin da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce shugaba Muhammadu Buhari ba shi da masaniya a kai. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton.
Da yake jawabi a wurin wani taro da kungiyar mawallafa jaridu ta yanar gizo suka shirya a nan Abuja, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari bai da masaniya cewar za a gurfanar da babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Walter Onagan gaban kotun da'ar ma'aikata sai ranar Asabar da yamma.
President Muhammadu Buhari, his whole approach, he did not even know about this.
Ba wanda ya tuntuɓi shugaba Muhammadu Buhari kan haka. An bar ɓangarorin gwamnati ne kawai suna aikin su. Magana ta gaskiya shine bai ma san wannan magana ba sai da yammacin ranar Asabar, domin ya sha nanata matsayinsa na rashin yin katsalandan cikin ayyukan ɓangarorin gwamnati. Farfesa Osinbajo ya ce ko da yake wasu mutane za su yi mamakin cewar an gurfanar da babban mutum irin alƙalin alƙalan Najeriya ba tare da sanin shugaban ƙasa ba, amma dai batun shugaba Buhari bai da masani akan wannan magana, wannan haka yake.
If they made a wrong declaration, it's just one point. They didn't mention how many houses they have in Europe and America or Asia, and they didn't mention the companies they floated and the contract they gave them. If eventually uncovered, they are faced in court.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke batu kan manyan jami'an gwamnati da ba sa bayyana ainihin dukiyar da suka mallaka, kamar irin gidajen da suka mallaka a Turai da Amurka da Asiya da sauran kadarori. Shugaba Buhari yayi wannan korafi ne a daren jiya a wurin wani gangamin muhawara da aka tafka na 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakansu a nan Abuja. Da 'yar jaridar da ta jagoranci wannan muhawara ta tambayi shugaba Buhari ko yana gogar zana ne ga babban alkalin kotun kolin Najeriya, wanda shi ma ke tuhuma da zargin rashin bayyana gaskiyar abin da ya mallaka. Sai shugaba Buhari ya umarci 'yar jaridar da ta sake maimaita tambayar. Shine 'yar jaridar ta ƙara maimaitawa. Shugaba Buhari ya nuna bai fahimci abin da take tambayarsa ba. Shine 'yar jaridar ta ƙara baiwa shugaban ƙasar misali da tsohon sakataransa na gwamnatin tarayya Babacin Lawal da ake zargi da badakalar Baba Kere kan kuɗaɗen 'yan gudun hijira, har aka soke shi daga mukaminsa, da kuma zargin da ake wa ministan ayyukan Najeriya Mr. Babatunde Raji Fashola. Shin ko da gaske ne akwai shafaffu da mai a gwamnatin nasa? Inda akwai zargi mai ƙarfi kuma aka kawo shaidu isassu, to lalle za a kai kotu ta hannun hukumar EFCC da kuma ICPC, kuma a kyale hukumomi su yi aikin su. Yace in kana zargin mutum, to dole ka zo kotu da isassun hujjoji. Yace a gwamnatinsa in akwai zargi mai ƙarfi akan jami'i, to muna soke shi daga mukaminsa, kamar yadda muka yi wa sakataren gwamnatin tarayyar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kedu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda goma na Washington ke cewa karfe 2:12 na asuba. Ga Sule Mummuni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasassu. Sule Mummuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Matsayin na kasassu a sahun al'umma wani abu ne da har yanzu wasu mutane ke da jahilci a kansa. A wasu daga cikin kasashe masu tasowa idan aka yi la'akari da yadda ake ci gaba da jan kafa wajen mutunta yancin wannan rukuni na al'umma duk da cewa shekaru da dama da gwamnatoci suka rattaba hannu akan yarjejeniyar kasa da kasa mai kunshe da yancin na kasassu tare da bakon shirin na yau zamu zanta akan halin da ake ti a dangane da batun yancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger Bakon ya kuma fara ne da gabatar da kansa.
Ni ne Sidono Umaru, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar mutane masu nakasa ta Niger. Mutane masu nakasa suna cikin yanayi iri-iri zamu cewa a cikin Niger. Kun sani mutane masu nakasa ko ina suke duniya suna cikin wahala na an yi musu wariya an maida su dabra kuma wa'ansu ma cikin su ma ba a ma dauke su a matsayin mutane ba to nan Niger ma abu bai sha bamban ba cikin manya-manyan birane an fara samun ci gaba wajen shugabannin gwamnati ma an fara samun ci gaba kwarai saboda a yanzu muna da kunnawan basira har bar mu ce zuwa ga fada shugaban kasa ma donc cikin manya-manyan burane an fara ci gaba an fara gane ma mutane masu na kasa cewar mutane ne kaman kowa kuma ya kamata a ba su haƙƙi a ba su dama su tabbatar da nasu rayuwa ba cikin matsi ba to amma a cikin ƙauyuka dai har yau mutane masu nakasa suna cikin ƙangi na wahala da talauci da fatara da wa'ansu lokuta ma wahalhalu da dama wanda mu a harshen turanci muna cewa violence et maltraitance ana cin zarafin su ana gallasa musu ma saboda ni da idona na gane wani mutum wanda aka kama aka daure fiye da shekara 10 yana daure a sarka ka gani ko dabba ne ban taba gani inda aka daure dabba ba yayi shekara 11 so yana da matsala ta hankali ne saboda shi mutane basu bashi abin nan ba taimako ba basu kawo shi inda zai iya samun taimako ba kuma an kama an daure kaman ko dabba ma muna ganin ba za a daure shi ba a saman shekara 10
me yake haddasa bambancin nan na tsakanin birane da karkara akan maganar mutunta yancin mutane ko kuma mutunta masu fama da nakasa
abinda ya kawo bambanci shine aikin da muke yi mu kungiyar haɗaɗɗen mutane masu nakasa ta Nijar ai da ko a cikin manyan birane ma mutane masu nakasa ba dauke su akan komai ba to yanzu kullum muna sa kira kullum ana ganin mu tele ana ganin mu radio kuma muna huta muna ziyartar manyan ofisoshi na gwamnati da masu zaman kansu domin waye musu da Kano to wannan yasa wariya ya fara shada baya bance ya kare kwata-kwata a cikin manyan biranen ma amma ya fara shada baya kwarai me yasa a cikin kauyuka nan ba mu kai ga tahiya muna waye Kano mutane ba a cikin kauyuka kun san Niger da girma yake kwarai yana cikin kasashen masu girma kwarai cikin Afirka masu fadi sosai to mu kuma a hayyau gwamnati ba ta nan ga bamu taimako wanda zai bamu dama mu cikin kauyuka ba mu kai mu waye mu mutane kai to kashi dalilin hayyau cikin kauyuka ba a gane ba da haƙoƙi na ɗan adam na mutane masu nakasa
a wuraren da kuka saba ziyarta domin shirya ayyukan wayar da kai kuna ganin an fara samun canjin tunani daga su mutanen da ke fama da nakasa
kwarai kuwa na baka misalin Niamey akwai manyan birane duka na Niger mun shehida rasam wanda muke cewa section regional duka suna cikin manyan birane na Niger kuma kullum a shekara kowane shekara muna hita muna ziyartar su kuma muna waye Kano magabata na waɗannan manyan birane na Niger ina ganin an fara samun canji kwarai saboda cikin manyan garuruwa na Niger duka mun bude lokal mun waye Kano mutane masu nakasa su kansu ma da cewar su gushi bara yara masu nakasa a sasu lokal kuma manyan ma a koya musu aikin hannu to abinda yasa ina ganin an fara mun ci gaba kwarai
da yake ka kawo maganar ilimi president Sido shin ya yara suke masu fama da nakasa ana ba su cikakkiyar dama ta samun ilimi kamar su shiga makarantu
to ina ganin cikin wannan fanni ne ma an samu ci gaba kwarai nan ina so in gode ma gwamnatin Niger saboda duka gwamnatocin da suka gabata babu wanda yayi kokari kamar wanga gwamnati mai ci yanzu bisa ga taimaka ma karatun yara masu nakasa a cikin shekarun nan biyu ko in ce shida wanda suka gabata gwamnatin Niger ta kashe wajen miliyar daya na sefa domin sai ama yara kayan karatu
miliyan dubu
yara masu nakasa sai a musu kaya wanda za su yi amfani da shi domin su je lakwal gaskiya nan alhamdulillah gwamnati tana taimakawa kwarai amma akwai abu guda kun sani in ma an sayi kayan karatu ya kamata azuzuwa na karatu ya kamata a gina su ta yanda yara masu nakasa za su iya shiga da wuta ba sai ba tare sun sha wahala ba to nan ma an fara daukar matakai amma akwai tsohon azuzuwa da aka gina wanda su yara masu nakasa ba su iya samun dama su shiga da wuta kamar yanda sauran yara wanda ba su da nakasa suna yi haka din nan kuma a sauran buraren ma ana ci gaba da gina sabbin azuzuwa wanda ba su inganta ba kamar ba su dauki da yawa yanayin yara masu nakasa ba to wannan ne muke so nan ma gwamnati ta kama ta ƙara kamawa a jara duka sabbin azuzuwa da za a ginawa ya kasance sun yi daidai da yanayin yara masu nakasa kuma a ci gaba da wannan kokarin da aka fara na sayan ma yara masu nakasa kayan karatu kuma a bamu dama mu haɗaɗɗen kungiyar mutane masu nakasa domin mu shiga ƙananan garuruwa da ƙauyuka na Niger domin wayar da Kano iyaye yara masu nakasa, saboda hal yau akwai mutane wanda basu gane ba da cewar masu nakasa fa yanzu an ci gaba kwarai, kowane nakasa a gare ka ana iya a baka dama ka je karatu kaman kowa. Ni mai maka magana nan an aihe ni da makamta ne, amma alhamdulillah yanzu ni ina master de kinesiotherapy, ina nayi zaman aiki haka sosai, nayi aiki cikin babban likitan Niamey Hopital National kenan. A yanzu ina ci gaba da karatu a wani lokal a nan Niamey, ina master de insha Allah bana zan karewa. To ka gani akwai da dama masu nakasa wanda suke aiki cikin manyan ma'aikata na gwamnati, wanda alhamdulillah suna bada goyon baya kwarai na jini kasa. To ka gani kenan babu dama a ce iyayen yara sun rike yara ko kuma sun tura su a wajen bara, basu ba su dama ba sun tayi karatu. Wannan duka yaro wanda ba a bashi dama ba ya je karatu, ka gani karshen shi ya koma bara. Wannan aikin da ina ganin kowa wani dan adam ma ba zai so yayi haka din ba.
To masu sauraro, saboda kurewar lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za mu ci gaba, inda za ku ji halin da ake ciki a game da batun baiwa nakasassu damar samun ilimi mai zurfi. Sannan za mu ji inda aka kwana a game da kudaden tallafin nakasassu da hukumomin Niger suka yi alkawarin rubanyawa daga shekarar nan ta 2019 a bisa la'akari da karuwar yawan nakasassu a wannan kasa. Kafin wannan lokaci, a madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nishar Sido Nuhu Umaru da sauran abokan aiki, Sule Mumuni Barma ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka yake, to a gaida Malam Sule, yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Ghana.
Jaridan Daily Guide za mu soma sharhin jaridun na yau. Babban labarin jaridar yau shine sojoji na binciken wata fashewa a matattaran makamai a Michelle Camp. Lieutenant General Obed Akwa, inji jaridan, ya ce sojojin Ghana sun kaddamar da wani bincike game da fashewa a ɗayan matattaran makamai a Michelle Camp kusa da Tema cikin babban jiha Accra. Sai kuma wannan labarin shi ma a jaridar ta Daily Guide. 'Yan sanda sun gano bindigogi kimanin 70 samfalin AK-47 da aka ɓoye su a Alabanyo. Jaridar ta ce 'yan sanda a jihar Volta sun gano makamai samfalin AK-47 guda 70 da aka ɓoye a yankin Alabanyo cikin ƙaramar hukumar Hohoi da ke cikin jihar Volta. Majalisar gargajiyar Gan ta kakakinta ni Otu Blofo na uku ta bukaci shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ta ikon da doka mai lamba 278 ta kundin tsarin mulkin kasar ya bashi ya kafa kwamishin binciken kalubalen majalisar ta Gan wadda take da shi a maganar gadon kujerar sarautar Gamance. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ne yau. NDC za ta dakatar da zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasar ta. Jaridar ta ce jam'iyyar NDC za ta dakatar da zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasar ta da an ka shirya yi ran 26 ga watan Janairun shekara ta 2019. Babban magatakardan jam'iyyar Mr. Sedu Inketia ya ce wannan zai baiwa jam'iyyar damar shimfiɗa tsarurrukan takarar fidda ɗan takarar shugaban ƙasar da yake yanzu haka kotu ta dakatar da ita jam'iyyar wurin gudanar da zaɓen a dalilin ƙarar da wani ya kai jam'iyyar a dakatar da ita da gudanar da zaɓen saboda an ƙasa bin sharaɗi da ƙa'idodi na jam'iyyar. Ita kuwa babbar jaridar ƙasar Daily Graphic ta ruwaito na labarin ne. Yi amfani da sharaɗin DKM a matsalan men's gold, NDC ce ta faɗi wa gwamnati haka. Jaridar ta ce jami'iyar NDC ta sifata kokarin gwamnati wurin taimakawa waɗanda sun ka zuba dukiyarsu cikin kamfanin nan mai suna Men's Gold kamar hayaki ne na bindiga kurum. Don haka take kiran gwamnati ta yi amfani da sharaɗin da aka yi amfani da shi akan waɗanda sun ka zuba dukiyarsu a cikin DKM akan kuma kwastomomin Men's Gold. Da wannan labari na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Lulla, sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Barbawa daga jihar Sokoto ta yan Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son fara da wannan dama ta rubuta ta'aziyata ga gwamnatin jihar Sokoto da al'ummar garin Gandi na hukumar Kirafa. Bisa ga irin ta suka samu na harin da wasu 'yan ta'adda suka kai da suka samu rasuwar mutum 26. Muna roƙon Allah ya ji ɗansu da rahama wanda kuma ta samu rauni. Allah ba su lafiya. Allah ƙara kawo mana lafiya, zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Sokoto da Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Mai magana Malam Ango, malamin makaranta Yauri, jihar Kebbi, Najeriya. Ina so in yi tsokaci game da kuɗin hutu da mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya ba da umarni a ba ma'aikatan jihar Kebbi. A nan ƙaramin hukumar ki ta Yauri a jihar Kebbi, lalle an ba suwa, amma haƙiƙanin gaskiya muƙarban da aka ba da umarnin su ba da wannan kuɗin hutu ba su yi adalci ba. Don kuwa duk wanda ake ba albashi naira 10,015, 4,700 suka ba shi kuɗin hutu. Su kuma waɗanda ake ba albashi naira 5,000 su ku ko darhami ba a ba shi ba. Tambaya ta ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu, su waɗannan halan ba a son ƙuri'arsu ne. Ina muku fatan alheri ku tashi lafiya.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Wani ɗan kunar baƙin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij da ke arewacin ƙasar Siriya, kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu. Lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Siriya. Kungiyar ISD ta gaggauta ɗaukar alhakin kai wannan hari na jiya Laraba, kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta da ke Siriya wanda ya auna sojojin Amurka da ke sintiri da kuma rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisar ƙasar a jiya Laraba, wuni ɗaya bayan da wakilan majalisar sun kada kuri'a akan ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit, inda waɗanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagarumin nasara. Bayan ta shaida kira a wannan kuri'ar, May za ta samu daman ci gaba da mai da hankali akan wannan batun Brexit.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya. Sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaicin lafiya wa jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Darrell Alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, again alheri, ke muku fata alheri.